أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Ewa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da muhimmancin zikiri da kuma irin tasirin da yake da shi wurin tarbiyantar da ruhi da kuma tarbiyan zuciya da ma kyautata ɗabi'u. Insha Allah cikin wannan darasi din ma zai kasance ƙarasawa a cikin wannan mawdu'in. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu a cikin abubuwan da za mu ambata. Kamar yadda muka yi bayani cikin darussa da suka gabata, mu ambace hadisai da kuma riwayoyi na musulunci wanda suka yi bayani dangane da muhimmancin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kuma lazimtan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, da ma sashen ayoyi na Alkur'ani mai girma wanda suka yi ishara akan wannan mawdu'i, suka yi bayani akan wannan al'amarin. Mun ga cewa inda ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yake kasancewa matsayin guzuri da kuma jari da kuma uwar kuɗi a tafarkin tarbiyyan zuciya da kuma kyautata ɗabi'u, da kuma irin natijojin da zai iya samarwa da irin riban da mutumin zai iya samu a cikin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yanzu ma za mu sake ambaton sashen hadisai wanda aka rawaito daga Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam, inda yake magana dangane da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tasirin da yake da shi. Ya zo cikin tasnifu durarul hikam, shahi na 189, hadisi na 3631. Imam Ali alayhi salam yana cewa, man zakara Allah subhanahu ahya qalbah wa nawwara aqlah wa lubbah. Yana cewa duk wanda ya ambace Allah subhanahu wa ta'ala, to Allah subhanahu wa ta'ala zai rayar da zuciyar mutumin, Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka hankalin mutum da kwakwalwar shi. Kenan a nan wurin, a fagen yaƙi da zuciya, a fagen yaƙi da miyagun ɗabi'u, mutum yana buƙatar hankali wanda yake haskakakke, mutum yana buƙatar kwakwalwa haskakakka, mutum yana buƙatan zuciya wanda yake raye domin ya zamanto ya fahimci aibin kansa kuma ya guje shi, domin ya fahimci haɗurra wanda saɓon Allah subhanahu wata'ala suke tare da shi, sannan ya zamanto ya guje su. To wani hanya ne zai bi ya samu zuciya wadda take rayayya? Wani hanya ne zai bi ya samu hankali da kwakwalwa mai haske wanda zai haskaka masa hanya? Hanya guda ɗaya ne, shi ne lizimtan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Imam Ali alayhi salam ya bayyana cikin wannan hadisin, duk wanda ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala, to shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai raya zuciyar shi, Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka hankalinsa, Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka kwakwalwarsa. Idan zuciya ta rayu sai kasance ba abin da take so sai alkhairi, ba abin da take so sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata, ba abin da take ki sai sharri, ba abin da take ki sai sabon Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan kuma idan haskan hankalin mutum ya haskaka, kwakwalwar shi ta haskaka, to yana da sauki ya zamanto hanyar da yake tafiya a kansa cikin tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance hanya ne madidice kuma wanda babu karkata a kansa. Ba zai je dama ba, ba zai je hagu ba, zai je ne kai tsaye hanya mai kaka. Saboda me? Saboda yana tare da kwakwalwa mai haskaka masa hanya. Ba shi ba shubuhohi, ba shi ba shakku da sauransu, sai zamanto yana ganin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala mai kaka kuma yana binta, ba shi ba duhu. Kenan duk wannan sakamako ne na me? Sakamako ne na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Ambaton Allah subhanahu wa ta'ala kuma kamar yadda muka ambata, kamar yadda muka bayyana a cikin darussa da suka gabata, bai takaita ba ga lafazi ba kawai, saboda shi ma wannan mataki ne, marhala ne na harko daga cikin marahil kin zikiri, kamar yadda zamu gani cikin hadisan da za su zo nan gaba dangane da abin da yafi muhimmanci cikin al'amarin zikiri. Ko da yake mun yi ishara ga cikin sashen bayanai dangane da hakikanin zikiri da kuma irin nau'o'insa da kashe-kashensa, amma hadisi zai zo nan gaba wanda zai ƙara bayyana mana muhimmancin zikiri da kuma irin nau'in zikirin da aka yi bukata wanda yake da irin wannan tasirin wanda muke gani muke ji cikin wannan hadisan da muke karantawa. Haka nan ya zo hadisi daga Imam Ali alayhi salam a cikin masdarin da ya gabata, sai dai hadisin lamban sha bambanta. Wannan hadisi na 3645. Imam Ali alayhi salam yana cewa istadimu dhikra fa innahu yuniru alqalb wa huwa afdalul ibada. Yana cewa ku nemi dawamin zikiri, ku yi kokari ku ga cewa kun dawama akan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, kun dawama akan zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda me? Saboda yana haskaka zuciya, yana sa zuciya ta yi haske. Idan zuciya ta yi haske, shakku zai gushe daga zuciya, hakanan kuma munafinci zai gushe daga zuciya, kafirci zai gushe daga zuciya, sai zamanto zuciya duk alkhairin da ya shiga cikinta tana karban shi, tana ƙara haske. Duk lokacin da ta ga sharri tana nisantan shi, tana ƙinsa. Wannan kenan mutum ya dawo zuwa ga fitrar shi ta harko da aka halice shi a kanta, fitra wadda take salima, halitta wadda take kubutatta, wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice sa a kai. Sannan ya ce wa huwa afdalul ibada, shi ne ma yayyen ibada. Saboda duk lokacin da ya kasance kana rayuwa cikin jawi na yanayi na hadara na Allah subhanahu wa ta'ala, kana jin Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da kai a cikin dukkanin motsawanka, a cikin dukkanin kawaicinka, to wannan kenan kaman kana ibada ne. Shi yasa ibada bai takaitu ba kawai ga sallah ko azumi ko zakka ko haji da sauransu. Ibada ya kunshe ko da yaushe ka ji cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganinka kuma yana nan tare da kai, yana jinka, yana tare da kai duk inda kake. Wannan kuma zai lizumta maka muraqaban kai, kiyaye kai, kula da kai, nisantan hushin abinda zai sabbaba hushin Allah subhanahu wataala, kusantan abinda zai sabbaba yardan Allah subhanahu wataala. Wannan kuma shine lalle yayin ibada, kamar da Allah subhanahu wataala ce wala dhikrullahi akbar, kuma lalle ambaton Allah subhanahu wataala shine mafi girma. Kenan ambaton Allah subhanahu wataala yana da muhimmanci, muna gani irin manya-manyan natijoji da fa'idodi wanda yake dauke da su cikin waɗannan hadisai da muke karantawa. Haka nan ya zo a cikin Mizanul Hikma, hadisi daga Amirul Mu'minin alayhi salam, cikin mujalladi na biyu, shahi na 69. Imam Ali alayhi salam yana cewa, "Uskurullaha zikran khalisan, tahyu bihi afdal al-haya, wa tasluku bihi turukan najah." Yake cewa ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala, ambato wanda yake tsarkakakke, watan cikin komi yana buƙatar mutum ya yi ri'ayan ikhlasi, cikin komi yana buƙatar mutum ya kiyaye aikin da yake yi, tabbatar kan cewa yana yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala kawai. Niyyan shi ya kasance khalisan liwajhillah, yana neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala ne kawai, ba yardan mutane ba, ba yana yi ba don mutane su gani, ba yana yi don mutane su ji, don su gani kuma su ji kuma su yaba. Yana yi ne kawai saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, yana yi ne kawai saboda neman abin da yake gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kenan shine aikin da ya kasance tsarkakakken aiki, wanda ya kasance karɓaɓɓen aiki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da irin waɗannan falaloli da kuma natijoji da muka ji masu kima, masu daraja dangane da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala, dukkansu suna samuwa ne idan ya kasance zikirin an yi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala, an yi ne saboda neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Amma idan ya kasance an yi ne saboda wani, saboda wani ya ji ko ya gani ya yaba, to shikenan mutum baya da komai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan Imam Ali alayhi salam ya ce, idan muka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambato mai yawa kuma muka yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala, menene za mu samu? Shine yake cewa tahyu bihi afdalul haya, sai zamanto ko rayu da shi hiyayyen rayuwa. Kowa yana fata a cikin wannan duniya din ya zamanto ya samu kyaukyawan rayuwa, ya zamanto rayuwar shi ta yi kyau, kowa yana fatan wannan abin. To amma wani hanya ne mutum zai bi ganin cewa rayuwar shi ya yi kyau? Hanya guda ɗaya rakce kamar yadda muka ambata, shine zamanto mutum yana rayuwa da Allah subhanahu wataala, yana jin duk inda yake yana tare da Allah subhanahu wataala, yana jin duk inda yake Allah subhanahu wataala yana ganin shi, kuma yana muraqaba Allah subhanahu wataala. Wannan sai zamanto ya bashi kyaukyawan rayuwa, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya alƙawari kan cewa wanda ya yi aikin ƙwarai cikin muminai maza ne ko mata, za mu raya su rayuwa mai kyau. Wannan kenan shine hanyar samun hiyayyen rayuwa wadda kowa yake bayanta, kowa yake nemanta. Shine ya ƙara cewa wa tasluku bihi turuqan najah, sai zamanto kuma kun kama dalilin ambaton Allah subhanahu wataala, kulli zamci hanyoyi na tsira. Kowa yana son ya rayu rayuwa mai kyau, kuma ya zamanto ya samu hanya wadda zai bi wadda za ta tsiratar da shi daga hadawa cikin wulakanci da tabewa na duniya da na lahira. To ambaton Allah subhanahu wataala shine zai baka wannan al'amarin, shine zai baka wannan kyaukyawan rayuwa, da shine kuma zai baka tsira. Kauce ma ambaton Allah subhanahu wataala kuma zai bada aksin haka ne. Kinan lazimi ne ya kasance mutum yayi kokarin raya zuciyar shi ta hanyar ambaton Allah subhanahu wataala, kuma yayi kokarin ganin cewa ya samu kyaukyawan rayuwa, ya zamanto yayi kokarin ganin cewa ya samu kanshi cikin hanya wadda za ta bashi tsira duniya da lahira. Wannan kun bai samuwa ne sai ta hanyar ambaton Allah subhanahu wataala, ta hanyar ambaton Allah subhanahu wataala ne kawai wannan zai samu. Kuma ya zamanto an ambaci Allah subhanahu wataala saboda Allah, ba an yi ba saboda neman duniya ko kuma saboda wasu mutane daban. Kinan Allah subhanahu wataala yana bayan duk wanda ya ambace shi, Allah subhanahu wataala yana bayan wanda yake tunawa da shi, Allah subhanahu wataala yana cika alƙawari ga duk wanda ya ambace shi, irin alƙawulan da ya yayi ga wasu ambaton shi, da masu neman kusanci a gare shi, da masu kokarin yakan zukatansu, da miyagun ɗabi'unsu ta hanyar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala, ta hanyar tuna Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.